الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 26 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 2 ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab ibn sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata Salam Salam bayan har ya gama ya tada sallah wani misali mutum ne ya tada iqama sai ya manta wata gaba daga cikin gabanta misali sai ya manta bai faɗi kada qamati sala sai bayan ya gama sallah sannan ya tuna babu komai a kan shi in a ce bai riga bai yi takbiratul ihram ya tuna cewa ya bar wata gaba daga cikin ikamarsa to ana sai ya koma ta da ikama in ya so ya yi takbiratul ihram saboda ita ikama zaune take da gindin kanta an gane ko sunna ce wadda take mai ƙarfi kamar yadda kiran sallah sunna ce mai ƙarfi wanda an sunnanta shi saboda hikima sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya shiga ita ko ikama domin a tabbatar ma jama'a cewa an tsaye da sallah ma'ana sallar lokacin ta yayi don haka ita ko sallah farkon ta takbiratul ihram karshen ta shine sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine yake cewa awwalu at-tahrim wa akhiru at-taslim ko kuma shine yake cewa yawwa miftahu salati dhuhur sai yake cewa wa awwalu at-tahrim sannan wa akhiru at-taslim aw kama qala da haka inda a ce kwata-kwata mutum zai bar ikama ya yi sallah ce ingantacciya ba abin da ya shafe ta sai dai a nan ya bar sunna shine rashin tare ikama na'am akwai bambance-bambance da dama kamar yadda malamai suka yi bayani game da bambanci tsakanin annabi da manzo da wasu sukan ce shi manzo shine wanda aka yi masa wahayi aka umarce shi cewa ya isar ma al'umma shi kuma annabi shine wanda aka yi masa wahayi amma ba a ce bai isar duk da cewa akwai ta cewa akan duka tsakanin waɗannan bambanci da wasu malamai suke bayani kawai illa kasancewar in aka ce annabi wanda aka yi masa wahayi aka saukar masa da littafi an gane ko, sannan kuma aka umarce shi da bin dokokin da manzon da ya gabace shi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nura yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada afala takhshaw an-nasa wakhshawun al-aya. Dan haka annabawan da Allah ya aiko bayan Annabi Musa alayhi salam gaba ɗaya da wani littafi suke aiki, shine littafin da Allah ya turo Annabi Musa da shi, littafin At-Taura. Kuma sannan kowane annabi, wato Allah ya masa wahayi, kuma kowane annabi an saukar masa da littafi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi. An gane ku? Al-kitab anan bi ma'ana al-kutub, domin al-alif wal lam anan li bayani al-jins. Kuma haka kowane manzo da kowane annabi shi ma aiko shi akai, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alka shaytanu fi umniyati. Dan haka a takeice, idan aka ce ar-rasul shine kenan manuhiya ilaihi wa unzila alaihi alkitab wa umira wato bitabligh, wanda aka yi masa wahayi, aka saukar masa da littafi, kuma aka umarce shi da cewa ya isar da sakon da aka turo da shi. Shi kuma in aka ce annabi wanda aka masa wahayi, aka saukar masa da littafi, sannan aka umarce shi game da jaddada shari'ar kenan annabin da ya gabace, shi ma annabi an turo shi domin ya isar ma jama'a, sabani ga wasu malamai da suke cewa walami umar bi tabligh, shi annabi ba a umarce shi ba da isarwa. Duk wani annabi kamar yadda aka umarci manzo bi tabligh, shi ma an umarce shi da cewa ya isar, illa kasancewar shi annabi wato shari'ar manzon da ya gabace shi ce yake bi. Wai dora ma Al-Qur'ani wani littafi na daban, bayyada cewa yana daga cikin girmama Al-Qur'ani, ladabi daga cikin ladabi game da Al-Qur'ani ya zamanto shi yake sama da komai, in ma da wasu littattafai ko da na tafsiri ne, to ya zamanto wanda yake tsantsar Al-Qur'ani ne ya zamanto shi ne sama. Domin Allah ya faɗa, wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub, duk wanda ke girmama alamomi na bautar Allah, to wannan yana tabbatar da cewa akwai takawa a cikin zuciyarsa. Don haka shi ko Al-Qur'ani zancen Allah ne, zancen Allah sifa ne daga cikin sifofinsa. Ubangiji Ta'ala shi ne mafi girma, shi ke sama da kowa da komai da riyayi, don haka zancen shi shi yake sama da kowane zance. Dan haka ya kamata ya zamanto Al-Qur'ani shi ne sama da kowane littafi, in ma za a aje ki dai ya zamanto shi ne a sama. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fit tabligh, wato game da tsanantawa ko kace kausasawa, fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin, game da mutumin da ya bauta ma Allah a gun kabarin mutumin kwarai. Gane kuma ana kausasawa da tsanantawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutumin da yaje gindin kabarin wani salihin bawa ya aikata wata ibada kamar sallah ko addu'a ko sadaka ko abin da ya kama da haka. malam sai yace to fa kaifa idza abada, wannan fa ana maganar kausasawa da tsanantawa ga wanda Allah ne ya bauta ma amma ba a mahallin da Allah ya shar'anta a bauta masa ba. To ina ga wanda ya bauta ma wani ba Allah ba, ya bauta ma wanda yake cikin kabarin? Kenan nan ana maganar wanda zai je gindin kabarin wani wali da sunan ya roki Allah, wai a tunaninsa wuri ne na samun karbuwar addu'a. To ina ga wanda ya roki wali? Ina ga wanda ya roki wali? Kenan amruhu ashad, al'amarin shi ya fi tsanani, domin yin haka kenan abu ne mai fitar da mutum daga addini. Domin duk wanda ya bauta ma wani ba Allah ba, to wannan ya tabbata cewa babban kamnasir ya hau kansa kwata-kwata, ya bar addini. Domin ibada haƙƙi ne keɓantacce ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayya halatta ko kuma mu ce bayya tarayya da kowa, bayya tarayya da komai a cikin abin da yake haƙƙinsa. Kamar yadda ya faɗa, wa haqqullahi 'alal ibadi fa an wa haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haka kuma yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Kuma haka yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada. Shi ya nan malam yace babu ma sha'a fit taghlizi, babu ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon sallallahu alaihi wasallam na kausasawa da tsanantawa fi man abadallaha, game da mutumin da ya bauta ma Allah. Inda kabri rajulin salihin, abun wani abun kabarin wato wani mutumin kwarai, sai yace fa kaifa idza abadahu. To ina idan ya kasance ya bauta ma shi wanda yake cikin kabarin, ya bauta ma wannan mutumin kwarai, kenan al'amarinsa kuma anan ya tsananta, ya kai gaya, ya kai ƙarshe. Shi ne malam ya zo mana da hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, hadisin na cikin sahihain. Kamar yadda bayani ya gabata, Aisha take faɗa Ummu Salama, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci ta ambata masa labarin wata cuci da ta gani da idanta a ƙasar Habasha. Wannan cuci ana kiranta da suna Mariya, wa ma fiha min suwa, da abin da ke cikin cucin wato na hutuna wanda an kafe su, an kawatar da su, ma'ana an yi gumaka wanda dama al'adar su ci. Shi ne ta ce wa ma fiha min suwa, da abin da ke cikin ita wannan cucin wato na hutuna da gumaka kenan da aka kafe ta. Faƙala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mata, yake ce mata ula'ika idza mata fihim ar-rajulu as-salih aw al-'abdu as-salih. Ai waɗannan mutane, ma'ana ɗan musha, idan mutumin ƙwarai Allah ya masa rasuwa a cikinsu, aw al-'abdu as-salih, ko kuma idan bawa nagari Allah ya masa rasuwa, wannan kokonto ne aka samu daga marwayici. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza mata fihi ar-rajulu as-salih, ko kuma cewa idza mata fihi al-'abdu as-salih, amma ta fuskar ma'ana babu bambanci. Manzon Allah yace banau ala qabrihi masjida, wato sai su gina masallaci akan kabarinsa. Yani ko sai su zo kan kabarin su gina masallaci. Wa sawwaru fihi tilka suwar, sannan sai su yi hotunan shi wannan mamacin, su kimsa a cikin wannan masallaci nasu. Ko kuma wa sawwaru fihi tilka suwar, wato sai su yi hotuna su kafa a cikin wannan masallaci nasu. Idan aka ce as-suwar jami'i ne na sura, sawa'an sura wadda take mai inuwa kamar hoton wani gunki da ake, ko wadda ba ta da inuwa, duka hukuncin su ɗaya ne, kamar yadda bayani ya gabata. Wa sawwaru fihi tilka suwar, wato sai su yi hotunan wannan salihin bawa, sai su kafa su girka a cikin wannan masallaci nasu. Manzo Allah yace ula'ika shirarul khalqi inda Allah, waɗannan su ne kaskantattun halitta a gun Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana sun fi kowa kaskanci da wulakanta a gun Allah subhanahu wa ta'ala, ba su da kima daidai da misu kada zarra. Shin anan da manzon Allah ya ce banau ala qabrihi masjidan, wato sai su gina masallaci a kan kabarinsa, yabo ne manzon Allah yake ko zargi? Zargi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Don haka wancan aya wadda take cikin suratul kahf, fadar ubangiji subhanahu wataala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida, wadanda suka yi rinjaye akan lamarin ahlul wannan ashabul kahf suka ce lanattakhizanna alaihim masjida, lalle ne za mu riki masallaci alaihim, ma'ana akan kabrinsu za mu gina masallaci. Wannan fatsantsar labari ne ubangiji subhanahu wataala yake badawa game da su mutanen ashabul kahf waɗanda suka yi rinjaye akan ja'in jakin da aka yi, suka ce abinda zamu yi kawai kan kabrin su masallaci zamu gina. To da haka waɗanda suke fakewa da waɗannan wannan aya akan halitta gina masallaci akan kabari, to sun manta da cewa wannan ba yabo bane ba Allah subhanahu wataala yake tsantsar labari ne yake badawa. Kuma sai gaya a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zargi, yana aibanta Yahudawa da ƴan mushan a sababin gina masallaci da suke akan kabari, wanda kuma wannan shine ya janyo musu la'anta ta ubangiji subhanahu wataala da la'anta ta manzonsa, kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa sababin haka shine ya kai su suka zamanto kaskantattu a gun Allah subhanahu wataala, sun fi kowa kaskanci. Shine yace ulaika shirarul khalqi indallah, wadannan sune kaskantattun halitta a gun Allah subhanahu wataala. Shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa malam ya ciro fadarsa anan, sai yace fa ha ulai, gane ko wannan kenan shi malam ba fadarsa bace, fadar Sheikhul Islam ce Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa malam ya ciro, shine yace fa ha ulai, wadannan mutane jama'u bainal fitnataini, wato sun hada tsakanin fitinu guda biyu, fitnatul qubur wato fitina ta kaburra, wace ce fitinar? Shine gina masallaci akan kabari, babbar fitina ce wadda take kai mutane zuwa shirka. Sai yace wa fitnatul tamasil, da fitina wato ta gumtuna gumaka, wanda kar mu manta fitina ta gumaka ta yin hotuna ita ce sababin faruwar shirka a ban kasa. To anan su sai suka hada fitina biyu, ga fitina ta gina masallaci akan kabari, wanda wannan shine sababin abin da yake kai mutane zuwa bauta ma wani ba Allah subhanahu wataala. Sannan fitina ta biyu, fitina ta hotuna, waɗannan hotuna da suke yi na salihan bayi wato su kafe masallatansu da shi, wanda in ka dauka a yau wasu masallatai musamman in ka tafi zaka ga hotunan wasu ne bayan Allah an zo an kafe masallacin da su, da sunan cewa waliyai ne, shehunai ne, sai kaga an kafe hotuna, an kafe masallaci da hotunansu. Kaga wannan babbar fitina ce wadda take mai girma ne kai mutane zuwa shirka. Shine yace fa haula'i, waɗannan jama'a jama'u bainal fitnataini, sun hada tsakanin fitinu guda biyu, fitnatul qubur, fitina ta kabura, domin sun gina masallatai akan kabura, wa fitnatul tamasil, da fitina ta gumaka, ma'ana domin sun yi hotunan waɗannan salihan bayi sun zo sun kafa a wuraren ibadarsu. Sai ya ce wala kuma na ga Bukhari da Muslim riwaya an ha daga Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin karɓar rayuwarsa, shine lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kenan lokacin da aka saukar da mala'ikan mutuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin karbar rayuwarsa kenan ya shiga cikin yanayi na fitar rai. Fafika tace manzon Allah sai ya hadu ya dirabu khamisatan lahu ala wajhi, yakan yafa wani burgu ko kace mayafi akan fuskarsa, kamar yadda bayani ya gabata. Khamisa shine wato mayafi ko kace burgu wanda yake da zani amma ba shi da giza. Idan yana da giza shine suke kiran shi khamila, khamila, amma in ba shi da giza shine suke kiran shi khamisa. Maza Allah sai ya ringa janyo wannan mayafi sai ya rufe fuskarsa saboda tsananin magagi wanda yake na fitar rai. Fa idza tamma biha, idan al'amarin ya tsananta gare shi, ma'ana ya samu tsanani da damuwa. Lafazin igtamma an ciro shi ne daga al-gham, ay asabahu al-gham, idan tsanani wato ya same shi na fitar rai. Kashafa hasi, manzon Allah sai ya janye wannan mayafi ya yaye. Faqala wa huwa kadhalik, Aisha tace manzon Allah sai ya faɗa yana cikin wannan yanayi na fitar rai. Sai ya ce la'anatullahi ala al-yahudi wan nasara, la'antar Allah ta tabbata akan Yahudawa da ƴan musha. Kenan labari ne manzon Allah yake ba mu tuntuni, tsinuwar Allah ta tabbata akan Yahudawa da ƴan musha. Ko kuma mu dauke ta jumla ce du'a'iyya, la'anatullahi ala al-yahudi wan nasara, manzon Allah yana la'antar Allah ta tabbata akan Yahudawa da ƴan musha. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, domin sun maida kaburran annabawansu guraren sujada. Lafazin masajid jami'i ne na masjid, in aka ce masjid shine mawdi'u sujud, inda ake dora goshi ayi sujada. Dan haka ya dace ka fassara wannan hadisi kamar yanda ƙarin bayani wato zai zo nan gaba kenan, da yace ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, wato sun maida kaburran annabawansu kenan wuraren sujada. Domin kasancewar koda ba a gina masallaci ba akan kabarin, in dai a zo a yi sallah to wannan a matsayin an maida shi ne wato masallaci. Shi ne yace ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, domin sun maida wato kaburran annabawansu masallatai. Tambayar mu anan, menene ya janyo musu wannan la'anta ta Allah subhanahu wa ta'ala da ta manzansa? Illar shi ne kasancewar sun maida kaburran annabawa masallatai, shi ne sababin abin da ya janyo musu tsinuwa da la'anta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Aisha sai ta ce wa hadziru ma sanahu, manzon Allah yana tsawatar da al'ummarsa game da abin da suka aikata su Yahudawa da ƴan musha. Kina manzon Allah yana ma al'ummarsa hannunka mai sanda cewa su kiyayi wannan al'amari. Shi ne ta ce wa hadziru ma sanahu, yana tsawatar da al'ummarsa ma sanahu game da abin da su Yahudawa da ƴan musha suka aikata. Aisha ta ce wa laula zalika, in ba dan wannan al'amari kenan, in ba dan wannan tsawatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma al'ummarsa da jin tsoron kar a maida kabarin shi masallaci. Tace ubriza kaburu, tace wallahi da an fito da kabarinsa an kai shi baki a an binne inda aka binne sauran iyalinsa. Tace ghaira annahu khashiya an yuttakhadha masjidan, sai dai manzon Allah ya ji tsoron kar a maida kabarin shi wato masallaci, kamar yanda aka maida kaburin annabawan da suka gabace shi, kamar yanda Yahudawa da ƴan musha wato suka maida kaburin annabawa masallatai. Kamar yanda daman ya faɗa mana la tattabi'unna sanana man kana qablakum, manzon Allah ya ce lalle ne za ku bi sunnar waɗanda suka gabace ku. A wata riwaya ya ce hadwan na'ali bin na'ali, irin yanda takalma suke daurantar junansu. Idan ka ɗauko waran takalmi ka haɗa shi da ɗan ɗayan, ba wanda ya zarta kowanne, za ka ga sun zamanto daidai da daidai. To haka manzon Allah ya ce lalle ne za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku, irin yanda takalma suke daurantar juna. Sahabai suka ce ya Rasulullahi, kamar suwa kake ne? Manzon Allah ya ce cewa to in ba Yahudu da ƴan mushin ba wa nake ne kenan hanyar da Yahudawa suka bi a cikin wannan al'umma sai an samu waɗanda za su bi su duk inda suka dora kafa a cikin wannan al'umma to akwai waɗanda za su bi sunnar su sai sun dora kafa inda suka dora har ma a wata riwaya manzon Allah yake cewa inda a cikin su za a samu wanda a gaban jama'a ya sadu da mahaifiyarsa to a cikin wannan al'umma manzon Allah yace sai an samu to kaga irin yanda su waɗancan Yahudawa da ƴan mushin suke mai da kaburin annabawa da salihan bayi masallatai to haka a cikin wannan al'umma to dan haka manzon Allah sai ya ji tsoron kar a je a mai da masallaci a mai da kabarin shi masallaci dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya hana a fitar da kabarin shi kenan akai can baki a binne kamar yanda aka binne sauran iyalinsa wannan ita ce illa ta farko kenan sannan illa ta biyu kamar yanda bayani ya gabata lokacin da sahabbai suka samu damuwa suka samu sabani idan ya kamata su binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce musu ni dai naji manzon Allah ya faɗa cewa babu wani annabi da Allah yake karɓar rayuwarsa face sai a inda Allah yake so wato abin ne shi nan Allah yake karɓar rayuwarsa dan haka sai aka janye shimfidar da Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tona kabari a nan ɗakin Aisha aka binne shi dan haka waɗannan su ne sabubba biyu na binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗakin Aisha kasancewar nan ne Allah ya zaba masa sababi na biyu kenan jin tsoron kar a mai da kabarin shi masallaci kamar yanda Yahudawa da ƴan mushin suka mai da kabirin annabawan su masallatai shine anan tace ghayra annahu khashiya an yutakhadha masjidan sai dai manzon Allah ya ji tsoron kar a mai da wato kabarin sa masallaci dan haka kenan aka binne shi a ɗakin sa ɗakin Aisha inda Allah ya karɓi rayuwarsa dan haka a takaice kamar yanda bayani ya gabata wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin masallaci ba aka binne shi a ɗakin Aisha aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kasancewar kan kabarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ba a gina masallaci ba ɗakin ne gaba ɗayan shi wato ya shiga cikin masallaci kenan fuska ta farko wanda malamai suka mai da martani ga waɗanda suke da awar cewa in kun ce kar a gina masallaci akan kabari to ai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yau a cikin masallaci yake to shine anan malamai suka ce abu na farko abinda muke so ku sani shi fa masallacin ba an gina shi bane akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ainihi wane ne ma ya gina masallacin manzon Allah shi ya gina masallacin shi tun yana raye ya gina masallacin shi an gane ko ba bayan mutuwar shi bane aka zo kan kabarin shi aka gina masallacin a tun yana raye shi da kanshi ya gina masallacin fuska ta biyu malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba a cikin masallaci ba aka binne shi a ɗakin Aisha aka binne shi inda Allah ya karɓi rayuwarsa kamar yanda Abubakar yace naji ya faɗa babu wani annabi da Allah yake karɓar rayuwarsa face a inda Allah ya fi so a binne shi a nan ne Allah yake karɓar rayuwarsa kuma sannan fuska ta uku malamai suka ce ɗakunan su ne aka shigar da su ɗakin shi ne aka shigar da shi cikin masallaci an gane ku domin ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama sun shigo cikin masallaci wannan shi kuma kasancewar wato a ƙarshen sahabbai ne a zamanin Usman Allah ya kara masa yadda an gane ku wato aka ƙara faɗaɗa wato masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ƙara faɗaɗa shi har ya zamanto ɗakunan sun shige cikin masallaci wanda kuma kasancewar babban faɗaɗawar da aka yi har ɗakin Aisha ya shiga cikin masallaci wannan bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu ma sun tafi ne lokacin Umar ibn Abdulaziz faɗaɗa masallacin da aka yi shine ya shigar da ɗakin Aisha a cikin masallaci kuma tare da cewa wato da yawa daga cikin sahabbai a wannan lokaci sun yi inkarin haka, waɗanda suka rage sun yi inkari suka nuna cewa yin hakan bai dace ba, wanda yana daga cikin wanda ma bai yarda ba da haka kin daga cikin tabi'ai, Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab yana daga cikin waɗanda suka yi inkari cewa shigar da wannan ɗaki na Aisha a cikin masallaci bai ma dace ba. Sannan kuma kasancewar da aka shigar da ɗakin a cikin masallaci, shi kewayen ɗakin sai aka zo aka yi katanga, katangar da aka yi ta kuma sai aka yi ta gicce, shi ne kenan sai ya zamanto kaman triangle ne, ba yanda za a yi duk tsiyar mutum, ba yanda za a yi ce ya fuskanci wannan kabari ya sa shi gaba ya yi sallah. In kuka ce shi za ka fuskanta, to ba alƙibla ba ka fuskanta. Kenan sai aka yi shi a karkace a gicce haka, aka mishi katanga guda uku, ɗaya ta yi nan, ɗaya ta yi nan, ɗaya ta yi nan, duk yanda za a yi kenan. In mutum ya ce shi zai fuskanta, to ba alƙibla ba ce da yake fuskanta, kenan a karkace ne yake. Don haka a nan abinda muke so mu sani, duk wanda zai fake da wannan na cewa ai kabarin manzon Allah a cikin masallaci yake, sai ka tambaye shi wato wane ne ya gina masallacin. Manzon Allah shi ya gina masallaci, kenan masallacin ya riga yi mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma a ina Allah ya karbi rayuwar manzon Allah? A ɗakin Aisha. Kenan don haka kenan ɗakin gaba ɗaya shi ne ya shiga cikin masallaci. Don haka kuma kenan wannan ta ɓangaren faɗaɗawa ne da aka yi, kuma shi kanshi wannan ɗin ba wani ijma'i ba ne ba na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kan haka, ban daga cikinsu akwai da dama waɗanda suka yi inkari game da haka. Shi ne kuma da sai ya zo da hadisin al-Imamu Muslim, riwaya ta Jundub ibn Abdullah ke faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi 50, kafin Allah ya karbi rayuwarsa wato da kwana biyar, kenan bi 50 layalin, ko kace bi 50 ayyamin. Larabawa sukan ambaci ayyam suna nihi yini da dare, ko kuma su ce layalin suna nihi ma'ana wato yini da dare gaba daya, ma'ana kafin Allah ya karbi rayuwarsa da kwana biyar. Wa huwa yaqulu, manzon Allah yana faɗa, inni abra'u ila Allah, yace ni ina kubuta zuwa ga Ubangiji na, an yakuna li minkum khalil, da za a ce ina da wani badadi daga cikin ku. An gane ku, da za a ce ina da badadi daga cikin ku. Kar mu manta bayani ya gabata, khulla tahi mahabba, badadanta tafi soyayya. Saboda haka in aka ce khulla, so wanda yake na ƙarshe, wanda ya kai kokuwa, wanda ya haɗa jiki gaba ɗaya, shi ne ake kira, wanda ya ratsa tsake-tsakin zuciya ko ina, shi ne manzon Allah sai ya ce fa inna Allah qad ittakhadha li khalilan, kusan da cewa Ubangiji na ya rike ni matsayin badaɗinsa nake, kamar takhadha Ibrahima khalila, kamar yanda ya rike annabi Ibrahim wato matsayin badaɗinsa ne. Sai ya ce walau kuntum muttakhizan min ummati khalilan, inda a ce zan maida wani badadi daga cikin al'ummata, manzo Allah ya ce wallahi lattakhaztu Abu Bakr khalila, yace da na maida Abu Bakr shine badadi na, inda a ce zai iya maida wani badadinsa daga cikin wato mutane cikin al'ummarsa, to da Abu Bakr shine badadinsa. Don haka wani ne badadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Shine Ubangijin da ya halicce shi, ya turo shi a matsayin manzo. Babu wani wanda manzon Allah yake so, so wanda yake na ƙarshe sama da Ubangijin da ya halicce shi. Don haka sai ya ce ala ku saurara, wa inna man kana qablakum, lalle waɗanda ke gabaninku na al'ummu, kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim masajida, sun kasance suka maida kabirin annabawansu wuraren sujada. Ala sai manzon Allah ya ce ku saurara, fala tattakhizul qubura masajida, kar ku maida kabura wato wuraren sujada. Manzon Allah ya ce fa inni anhaakum an zali, yace ni ina haninku game da haka. Kaga wannan hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa kar mu maida kabura wato wuraren sujada, kamar yadda su waɗanda ke gabaninmu suka maida kabura cewa wurare ne wanda yake na sujada. To don haka wannan nassi ne wanda yake a bayyane, in ma ka dauki cewa wai waccan aya kamar yanda suke kafa hujja da ita qalal ladina ghalabu ala amrihim lanattakizanna alaihim masjida in ma ya halatta a waccan shari'a to a shari'ar muharramu ne kwata kwata baya halatta domin manzo Allah ya fada fa inni anhaakum an zali ni ina hanin ku game da haka to shine sai yace faqadna ha anhu inji shekul islam ibnu taymiya Allah ya ji kansa yace faqadna ha anhu yace tabbas manzon Allah yayi hani game da mai da kaburra wuraren sujada fi akhir hayatihi a karshen rayuwarsa kafin Allah ya karbi rayuwarsa fa da kwana biyar sai yace thumma innahu la'ana sannan kuma manzon Allah ya la'anci waɗanda suke mai da kaburra wuraren sujada wa huwa fi siyaqi man fa'alahu ma'ana thumma innahu la'ana man fa'alahu wa huwa fi siyaq manzon Allah ya la'anci man fa'alahu duk wanda ya mai da kabari wato wurin sujada wa huwa fi siyaqi halin yana cikin fitar rai yana cikin fitar rai manzon Allah yake tsine ma waɗanda suke mai da kaburra wato wuraren sujada malan sai yace wassalatu indaha min zali yin sallah a gindin kabari min zalika yana daga cikin mai da kabari masallaci wa illam yubna masjid koda ba a gina masallaci ba duk wanda zai zo gindin kabari yayi sallah to wannan ya mai da wannan kabari a matsayin masallaci koda ba a gina ba kamar yanda bayani ya gabata in aka ce kenan masjid kenan shine wurin da ake dukawa a yi sujada sai yace wa huwa ma'ana qauliha shine ma'anar fadar Aisha Allah ya kara mata yadda da tace khashiya ayyutakhadha masjidan manzo Allah ya ji tsoran maida wato kabarin sa masallaci Aisha ta shine malam yace fa innas sahaba dunin sahabbai lam yakunu li yabnu hawla qabrihi masjida ai ba su zaman tuba da za su gina wani masallaci a gefin kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga masallacin shi to menene fa'idar a ce su zo su gina masallaci yaya za a yi hankali yaya za a yi ya baka cewa sahabban su zo kan kabarin manzon Allah gefin wato kabarin manzon Allah su gina masallaci alhali ga masallacin shi dan haka duk waɗannan masallatai barkatai waɗanda suke gefin masallacin manzon Allah cewa wannan masallacin Ali ne wannan masallacin Usman ne wannan masallacin Abubakar ne wannan duka abubuwa ne da aka kirkire su ba kowa bai kirkire su illa Atrak su ne Turkawa lokacin da suke rike da wannan ƙasa ga ba masallacin manzon Allah ga wani masallaci gab da shi wa masallacin Ali in ka dan yi gaba akwai masallaci na Abubakar shi ma ga nashi to yaya za a yi waɗannan su zame wa manzon Allah kishiya bayan cewa ga ya masallacin shi ya bayyana musu sallah a cikin shi matsayin sallah dubu take a wani masallaci ba shi ba kuma su zo su gina masallaci a gefen masallacin shi dan haka dai wannan masallatai kawai an bar su a kulle suke amma ba sallah ba ake a cikin su saboda kaya ne na tarihi wanda kuma akwai kungiya ta duniya wanda take mai kula da kayan tarihi yanda yau din aka kashe ɗaya daga cikin su to wani bala'i ne aka janyo shi yasa kawai aka bar waɗannan masallatai suna nan duk wanda ya je birnin Madina kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga waɗannan masallatai to shine anan malam yace wa huwa ma'ana qauliha wannan shine ma'anar fadar Aisha kenan cewa duk wanda yazo gindin kabari yayin sallah koda ba a gina masallaci ba akan kabarin to ya shiga karkashin waɗanda suke mai da kabirin annabawa masallatai shine da tace khashiya an yuntakaza masjidan ya ji tsoran kar a mai da kabarin sa masjidan masallaci ma'ana a maida shi mahalli na yin sallah kenan a zo gindin kabarin shi ayi sallah tace fa in shine malam yace fa innas sahaba domin sahabbai lam yakunu li yabnu hawla qabrihi masjidan ai ba yanda za a yi su zo gefen kabarin manzon Allah su gina wani masallaci na daba yaya za a yi su zo su gina wani masallaci kenan sun fahimci sun san menene mai da kabari masallaci shine cewa a zo a yi sallah a gidan shi koda ba a gina masallaci shi ba koda ba a tada gini ba dan haka shine sai malam yace wa kullu mawdi'in yace dukkan koma wani wuri usidatis salatu fihi aka nufaci yin sallah a cikin shi faqad tukhiza masjidan tabbas an maida shi masallaci shine kamar yadda muka yi misali inda zaka je wata ma'aikata a yau misali je kanan kusa Nijelak inda zaka tambayi ma'aikaci a cikin Nijelak sai ka ce ina masallaci yake zai nuna maka wani dan kiwaye kamar misali wuri ne an dan kiwaye shi ba a gina ba amma shine masallacin su kare kenan me ake nihi da masallaci duk wurin da za a zo a yi sallar sunan shi masallaci koda ba a tare gini ba dan haka duk wanda zai zo gindin kabari ya yi sallah to wannan yana daga cikin waɗanda suke mai da kabari masallaci kenan waccan la'anta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya taho kanshi shine sai ya ce bal kullu mawdi'in yusalla fihi sanadi dukkan wurin da ake sallah a cikin sa yusamma masjidan masallaci ake kiran shi kamar qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ju'ilat liya la ardu masjidan wa qabura manzon Allah yace kasa gaba ɗayan ta an maida mun ita masjidan wato guri ne wanda yake na sallah wa dahuran kuma mai tsarkakewa ce dan haka a wata riwaya manzon Allah yace duk inda wato sallah ta rizki wani daga cikin al'umma ta manzon Allah yace sai ya duka ya yi sallah ko ina kasa gaba ɗaya masallaci ce sabani ga waɗanda suka gabace mu Allah ya haramta musu yin sallah duk inda suke sai sun je cikin cocin su sun je cikin masallatan su amma mu anan a yau an halitta mana duk inda kake tafiya cikin gari ko cikin daji duk inda sallah ta kama nan za a haɗu a yi sallah dan haka shine yace ju'ilat liya la ardu an maida mun kasa gaba ɗayan ta masjidan kenan masallaci ce me yake nihi da masjidan kenan wurin sujada ne masallaci ne kenan duk inda za a zo a yi sallah sunan shi masallaci koda babu gini wa dahuran kuma mai tsarkakewa ce ma'ana in babu ruwan da zaka yi arwalla sai ka shafi kasa ka yi temama sai yace naga al-Imam Ahmad ya rawaito da dangane ingantacce daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna min shirarin nas lalle yana daga cikin kaskantattun mutane waɗanda ba su da kima ba su da martaba ba su da daraja a gun Allah subhanahu wata'ala man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya wanda alkiyama za ta riske su suna raye mutanen da alkiyama za ta tabbata suna raye to waɗannan su ne suka fi kowa kaskanci da wulakanta a gun Allah subhanahu wata'ala wanda kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama ba za ta tabbata ba sai akan waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala domin a ƙarshen duniya Allah zai turo wata iska ta musamman wanda duk wani mumini idan ya shaki wannan iskar zai koma zuwa ga ubangijinsa ba waɗanda za su rage illa waɗanda suke kaskantattu wulakantattu a kansu kuma alkiyama za ta tabbata suna raye kenan mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa ƙaho zai busa ƙaho kenan akan waɗanda gaba ɗaya babu na ƙwarai a duniya a wannan lokaci shine yace inna min shirarin nas lalle yana daga cikin kaskantattun mutane man tudrikuhum sa'a wanda alkiyama za ta riske su wa hum ahya'u halin suna raye sai yace wallazina yattakhizuna alqubura masajida manzon Allah yace da waɗanda suke mai da kabura wato wuraren sallah duk waɗanda za su mai da kabari wurin sallah manzon Allah yace to suna daga cikin kaskantattu a gun Allah subhanahu wata'ala wato ibnu abi wannan abu hatim shi ya rawaito wannan hadisi kenan a cikin wato ingantaccen littafin sa dan haka kenan wannan wato zargi ne da fallasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga waɗanda suke mai da kabura kenan wuraren sallah cewa su suka fi kowa kaskanci da su da waɗanda alkiyama za ta tabbata a kansu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya jimurce su ana to shine mas'alolin da suke karkashin baban su ne kenan darasin mu a yau fihi masail wato akwai mas'aloli a karkashin baba malan na fada al-ula mas'ala ta farko ma zakara rasulu sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan
يُعْبَدُ اللَّهُ فِيهِ إِنَّ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الْفَاعِلِ malan yace abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata menene manzon Allah ya ambata shine tsinuwa kamar yanda yace la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburahum masajida ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida manzon Allah yace la'antar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan mushin domin sun maida kaburin annabawansu masallatai shine anan malam yace ma zakarar rasulu abinda manzon Allah ya ambata na la'anta fi man bana masjidan game da wanda ya gina masallaci yu'badullahu fihi ana bauta ma Allah a cikin masallacin inda kaburin rajulin salihin masallacin da aka gina wato abun kabarin mutumin kwarai sai yace walau sahhat niyatul fa'il ko da niyyar mai aikin ta inganta cewa shi yana ganin cewa yayi haka ne domin neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wata'ala to ya tabbata cewa wannan niyya ta shi kyawun niyya ta shi baya riki da wannan bid'a ta zamanto ibada wannan la'anta dai tana kan shi komin kyawun niyyar shi me yasa saboda tsantsar aikin shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsinuwa akan shi gina kabari akan masallaci ko kuma mu ce wani gina masallaci akan kabari ko mu ce yin sallah a gindin kabari shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi la'anta akan shi me yasa saboda wannan aiki aiki ne wanda yake kai mutane zuwa barna me yasa saboda shine zai kai mutane zuwa shirka hada bautar Allah da wani kenan koda mutum yana da niyya mai kyau na gina masallaci akan kabari to wannan tsinuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kai shi shine yace ma zakarar rasulu abinda manzon Allah ya ambata na la'anta fi man bana masjidan game da wanda ya gina masallaci yu'badullahu fihi ana bauta ma Allah a cikin masallacin inda kabrin rajulin salihin masallacin da aka gina a gun kabarin mutumin kwarai sai yace walau sahar niyatul fa'il ko da niyyar mai gina masallacin ta inganta to wannan la'anta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kan shi sannan sai yace asaniya mas'ala ta biyu wato annahyu anit tamasil wato hani game da yin hutuna wa gilagul amri fi zalik wato da kausasawa da girman wannan al'amari fi zalik wato game da yin hotuna kamar yanda anan mai manzon Allah ya faɗa sai yace ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulus salih aw al-abdus salih sai yace balau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar kaga anan tsawatarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi game da wannan gina masallaci da suke akan kabari kuma da hutunan da suke sawa a ciki shine yace annahyu anit tamasil hani wato game da yin gumaka lafazin at-tamasil jam'i ne na timsal idan aka ce timsal kenan shine gunki da ake sassakawa dan haka kenan da hutuna duka sun shiga domin duk tafiyar su dai kamar yanda bayani ya gabata sai yace wa gilagul amri da girman al'amarin fi zalika game da haka yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tsawatarwa wanda karin mu manta ya gabata kenan shine sababin faruwar shirka a ban kasa asalisa mas'ala ta uku malam yace alai ibratu fi mubalagatihi sallallahu alaihi wasallama fi zalika lura da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai matuka ya kai gaya fi zalika wato game da wannan tsawatarwa kaifa bayyana lahum hadha awwalan yanda manzon Allah ya bayyana ma sahabbansa a hurku manzon Allah ya bayyana musu cewa yin haka na janyo la'antar Allah subhanahu wata'ala kuma hanya ce wadda take kai mutane zuwa shirka manzon Allah a farko daman ya bayyana ma sahabbansa kuma qabla mautihi bi 50 qala ma qala sannan kafin Allah ya karbi rayuwarsa da kwana 5 manzon Allah ya kada jaddada ma sahabbansa yake fada yake cewa inuwar Allah ta tabbata akan Yahudawa da ƴan mushin domin suna mai da kabirin annabawansu masallatai kafin ya mutu da kwana biyar kamar yadda wannan junduk Allah ya kara masa yadda ya rawaito thumma lamma kana fi siyaqi sannan kuma yayin da ya kasance a cikin hali na fitar rai hallo manzon Allah ya ringa fada ya ringa maimaitawa kamar yadda Aisha ta rawaito mana yana cikin hali na fitar rai manzon Allah yake cewa la'antar Allah ta tabbata akan Yahudawa da ƴan mushin domin sun mai da kabirin annabawansu masallatai shine malam yace dan ya tafi bi ma takaddam manzon Allah bai wadatu ba da abin da ya gabata kenan tun yana raye daman ya bayyana musu kafin mutuwar shi da kwana biyar manzon Allah ya ƙara jaddada musu kuma yana cikin hali na fitar rai kuma manzon Allah fada yake yana maimaitawa kenan wannan yana nuna mana yadda manzon Allah ya kai matuƙa game da tsawatar da al'umma game da wannan al'amari domin al'amari ne wanda ke sanya bawa ya tabi kwata-kwata a rayuwar shi ta duniya da makomarsa lahira domin duk wanda ya mutu yana shirka to wannan ya tabi domin Allah ya haramta masa aljanna wanda kuma wannan hanya ce a sauƙaƙe wanda take kai mutane zuwa kafirci sannan mas'ala ta hudu sai yace nahayuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujada al-qabr hani da manzon Allah yayi game da aikata haka a gun kabarin sa kafin ma a samar da kabarin nashi me yasa saboda wannan manzon Allah ya faɗa ala fala tattakhizul qubur masajida manzon Allah yace ku saurara kar ku mai da kabura masallatai shin anan kabarin shi baya ciki kabarin shi yana ciki kenan kaga wannan hani ne manzon Allah yayi game da mai da kabari masallaci na cewa kar a mai da kabarin shi masallaci kafin ma Allah ya karbi rayuwar shi abin ne shi shine yace nahayuhu an filihi inda qabrihi qabla an yujada al-qabr yace hanin sa yayi game da aikata haka a gun kabarin sa qabla an yujada al-qabr kafin ma a samar da kabarin nashi mas'ala ta biyar shine yace annahu min sunani liyahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim wato yin sallah a gindin kabari ko kuma gina masallaci akan kabari malam yace wannan yana daga cikin sunna ta yahudawa da ƴan mushin game da kabarin annabawansu me ake nihi da sunna hanyar su ce kenan hanya ce wanda yahudawa da ƴan mushin suka kirkire ta game da kabarin annabawansu idan wani annabi Allah ya masa rasuwa ko wani salihin bawa a cikin su sai su zo kan kabarin su gina masallaci shine malam yace annahu min sunanil yahudi wan nasara lalle yin haka wato yana daga cikin sunnar yahudawa da ƴan mushin fi quburi anbiya'ihim game da kabarin annabawansu kaga anan wane ne zai yadda a ce limamin shi ba yahude ne ko ba nasare a ce shine yake bi yake koyi da shi mas'ala ta shida shine malam yace la'anuhu iyyahum ala zalim la'anta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ala zalika akan mummunan wannan aiki da suke aikatawa shine mai da kabarin annabawa masallati shine yace la'anuhu iyyahum la'antar da manzon Allah ya musu ala zalika akan wannan aiki da suke aikatawa tunda me yace la'anatullahi alal yahudi wan nasara anan malam ya ciro wannan mas'ala ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida mas'ala ta bakwai sai yace annan muradahu sallallahu alaihi wasallam tahziruhu iyana an qabrihi menene wato lalle nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da babu wannan labari in ma ka dauke ta akan jumla khabariya tahziruhu iyana an qabrihi wato manzon Allah yana tsawatar da mu kar mu mai da kabarin shi masallaci irin yanda yahudawa da ƴan mushin suka mai da kabarin annabawansu masallatai shine tace yace annan muradahu sallallahu alaihi wasallam lalle nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato game da wannan labari da yake bamu tahziruhu iyana an qabrihi manzon Allah yana tsawatar da mu ne game da kabarin sa cewa kar mu mai da shi gun sallah kamar yanda yahudawa da ƴan mushin suka mai da kabarin annabawansu masallatai wannan mas'ala malam ya ciro shi a karkashin ya ciro ta a karkashin fadar Aisha da tace wa hadziru ma sanahu manzon Allah na tsawatar da al'ummarsa game da abin da Yahudawa da ƴan mushrik suka aikata mas'ala ta takwas malam yace al-illatu fi adami ibrazi qabrihi illa game da rashin fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ɗakin Aisha akai shi baki'a jin tsoron kar a mai da kabarin shi kenan wurin ibada kar a mai da kabarin shi kenan gun sallah dan haka kenan aka binne shi a ɗakin Aisha kenan wannan shine sababi na farko kenan sababi na biyu shine kamar yadda muka yi bayani hadisin da Abubakar ya zo da shi cewa manzon Allah ya faɗa duk wani annabi Allah yana karɓar rayuwar shi a inda Allah yake so a binne shi dan haka Allah ya karɓi rayuwar manzon shi a ɗakin Aisha Allah ya ƙara mata yadda shine tace kenan walaula zalika ubriza qabruhu in ba dan jin tsoron haka tace da an fito da kabarin shi an kai shi an binne shi a bakiya shine yace al illa wato illa fi adami ibrazi qabrihi wato sababi game da rashin kenan fito da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma wasu waje su fake da wannan cewa salihan bayi masu daraja a gidaje ake binne su ba a kai su ba kabarta a binne wannan kasancewar haramun ne a binne mutum a cikin gida domin hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hususiya ce ta annabawan Allah annabawan Allah a inda suka mutu anan ake binne su amma kowane ne Allah ya masa rasuwa to makabarta ake kai shi a binne inda ake binne kowa dan haka binne mutum a cikin gida wannan an zalunce shi in shi yayi wasiyar cewa a binne shi a cikin gida to wannan wasiyya ce batacciya ba a zartar da ita zartar da wannan wasiyya haramu ne dole a kai shi a binne shi inda ake binne kowa mas'ala ta tara fi ma'anar tikhaziha masjidan wato game da ma'anar mai da kabura wato masallaci kenan abu na farko in ma a zo a gina masallaci a gina ginin masallaci akan kabari to duk wanda ya gina masallaci akan kabari to wannan ya shiga karkashin wannan la'anta ma'ana ta biyu a zo a yi sallah a gindin kabarin duk wanda ya zo gindin kabari ya yi sallah to wannan ya mai da kabarin masallaci an gane ko kenan ma'ana biyu ce in ma a zo a gina ko kuma a zo a yi sallah da wanda ya zo ya gina da wanda ya zo ya yi sallah duka hukuncinsu daya shine yace ma'anat fi ma'anat tikhaziha masjidan game da ma'anar wato mai da kabari masallaci kenan shine a zo a gina masallaci akai ko kuma a zo a gina gundin kabarin a yi sallah al-ashira mas'ala ta goma malam yace annahu qarana baina man ittakhadha masjidan manzon Allah ya hada tsakanin wanda ya mai da kabari gun sallah wa baina man taqumu alaihi musaa da waɗanda kiyama za ta tabbata a kansu manzon Allah ya hada su a guda daya sun fi kowa kaskanci a gun Allah subhanahu wa ta'ala fa zakara dhari'ata ila shirki qabla wuqu'ihi ma khatimatihi manzon Allah ya ambata hanya wadda take kai mutane zuwa shirka kabla wuqu'ihi kafin abun wato ya tabbata ma khatimatihi tare da kuma karshen al'amarin kenan waɗanda kiyama za ta tabbata a kansu ne yasa saboda duk sun kafirce ma ubangiji kenan hanya ce wadda take kai mutane zuwa shirka kuma anan manzon Allah sai ya ambata mana karshen wanda kiyama ba za ta tabbata ba sai akan lalatattun jama'a wanda gaba ɗayan su sun kafirce ma ubangiji subhanahu wataala wanda yana daga cikin abin da ya kai su kafircin shine shirka da ubangiji subhanahu wataala shine malam yace fa zakara zari'a manzon Allah ya ambata hanya ila shirki me kai su zuwa shirka kabla wuqu'ihi kafin abin ya auku manzon Allah ya ambata an gane ko da yace kenan ala fala tattakizu qubura masajidan kafin manzon Allah Allah ya masa rasuwa ya bayyana ma jama'a cewa wannan hanya fa takan kai mutane zuwa shirka mai da kabarin annabawa masallatai ma khatimatihi kuma ya fadi ya ambata kenan karshen al'amarin cewa waɗanda alkiyama za ta tabbata a kansu sune suka fi kowa kaskanci a gun Allah subhanahu wataala domin sun kafirce masa Mas'ala ta 11 shine malam yace zikiruhu fi qutubatihi qabla mautihi bi 5. Wato ambatawar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi a cikin kudubar sa, me yake ne da kuduba gargadin da yake ma jama'a, qabla mautihi kafin mutuwar sa bi 5 da kwalika 5, ar-radda ala qa'ifataini lataini huma asharru ahli al-bid'ah. Malam yace akwai mai da martani akan jama'u guda biyu waɗanda sun fi dukkan wani dan bid'a sharri da mugunta. Duk wani dan bid'a to wannan sun fi shi sharri, sun fi shi mugunta, waɗannan jama'u guda biyu shine kamar sai ya bayyana mana su. Sai yace bal akhrajahum ba'du ahli al-ilmi min as-sunnataini wa 70 firqa. Yace bari dai wanda wasu daga cikin malamai sun ma fitar da su daga cikin layin 72, jama'a 72. Wannan takan iya yiwuwa kuskure ne kenan, minas salati was 70 firqa, wato daga cikin jama'u 73, cewa ba sa ma cikin wannan 73 waɗanda suke kai danganta zuwa musulunci. Kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wato yahudawa sun kasu kashi 71, 70 kin gaba ɗaya ɗan wuta ne a ranar kiyama sai ɗaya tafi daga cikin su. Ɗan mushan manzon Allah yace su ma sun kasu kashi 72. An gane ku? Manzon Allah yake cika kenan yace yahudawa sun kasu kashi 71, yace gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama. Ɗan mushan sun kasu kashi 72, gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama. Yace wannan al'umma da sannu za ta kasu kashi 73. Sai yace 72 gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama sai kashi ɗaya. Aka tambaye manzon Allah su wane ne, sai yake cewa waɗanda suke kan abin da ni da sahabbaina muke kai a yau, shine kenan waɗanda suke bin alqur'ani da sunna. Allah ya tabbatar da mu a cikin su. Kenan shine anan, ko kuma ya zamanto bal akrajakum ba'du ahli al-ilmi min as-sunnataini wa 70 firqa. Kenan akhrajahum ay ja'alahum, kenan wani daga cikin malamai ya sanya su waɗannan jama'u guda biyu kenan daga cikin 72 waɗanda makomar su ita ce wuta a ranar kiyama. Sai yace wa humur rafida wal jahmiya, sune rafida ɗin shi'a wal jahmiya, wato da jahmiya. Su rafida wannan shine laqabin su, sun samu wannan laqabi an ciro shi ne daga ar-rafid. Idan aka ce ar-rafid shine ka kakkabe abu ka watsar da shi ka maida shi gefe. Wannan sababin yi musu wannan laqabi lokacin da suka tambayi Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Abi Talib, ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin jikan Aliyu ne. Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib suka tambaye shi suka ce masa, ma taqulu fi Abi Bakr wa Umar, me zaka faɗa game da Abubakar da Umar? Fa athna alaihi ma, sai kyautata yabo ga Abubakar da Umar, yake cewa huma wazira jaddi, ai Abubakar da Umar sune ministocin kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sune na hannun damar shi. To a sababin wannan yabo da ya ma Abubakar da Umar, sai suka ce daga yau ba mu ba kai, rafadu, suka watsar da al'amarin shi, suka fita daga sha'anin shi, suka yi mai tawaye. To daga wannan lokaci malamai sai suke musu laqabi, ake kiran su ake ce musu rafida, wanda asali ko wanda ya kirkira wannan shi'anci wato shine Abdullahi ibn Saba al-Yahudi, wanda ba Yahudi ne, wanda ya nuna ya musulunta, amma me yake nihi dan ya ma musulunci barna, abu nafirce dan ya lalata musulunci, kamar yanda Budus ya zo ya shiga addinin Kiristanci, ba Yahudi ne ba dan komai ba, dan ya lalata Kiristanci duka, shi ya zo ya raba kansu Budus. To haka shi ma ya zo ya shiga ya bayyana cewa ya musulunta, ba Yahudi ne. To amma ba dan komai ba, munafirci ne dan ya ma musulunci barna, sai ya raba da san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine at-tashayyu, yace waye wata kungiya cewa su sune masoyan iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya zamantu shi wannan ba Yahudi, Abdullahi ibn Saba, wata rana Aliyu Allah ya kara masa yadda ya fito, sai ya fadi masa sujada. Aliyu yace subhanallah, wannan ko menene? sai yake cewa antal ilahu kaini Allah. Aliyu ya nemi cewa ka dawo daga kan abin da kake. Me za a yi sai yake dawowa, ya samu wasu jama'a suka goya masa baya, suka maida Aliyu a matsayin Allah, suke yi masa sujada. Aliyu ya hane su, suka ƙi hannuwa. Aliyu sai ya sanya aka gina ramuka, aka hura wuta. Aliyu ya ringa kamo su yana tura su cikin wannan rami na wuta, suna konewa. Wanda Abdullahi dan Abbas yake faɗa, yake cewa wallahi inda a ce na riske shi, to da ba zan bar shi ba yayi haka. Domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cewa ba wanda ke azabtarwa da wuta in banda Allah. Azabtar da wato bawa da wuta, wannan abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ba yana inkarin kashe su bane, a'a yana inkarin nau'in kisan da shi Aliyu yake musu. To shi wannan shaidani Abdullahi ibn Saba al-Yahudi, Aliyu ya wawure shi sai ya gudu. Da ya gudu sai ya koma can kasan Masar, anan ya yada bid'ar shi ya samu mabiya. To wannan sune ake kira asali ar-Rafida in Shi'a kenan. Wanda kasancewar sun fi kowa sharri daga cikin wato al'umma, sun fi kowa sharri. Wanda kasancewar su yana daga cikin sharrinsu, bautar kabura sune suka kirkira ta, sune suka kirkira bautar kabura na zuwa gindin kabari a ringa ma kabari sujada. Duka wannan aikin su ne, wanda su sallar jama'a ma ba sa yin ta a yau. Wasu ba sa sallah sai a bayan limami wanda yake masumi, dan haka su sallar jama'a a yanzu su ba wajibi bace ba a kansu. Ba sa sallar jama'a, ba sa sallar juma'a, wai sai limamin su na 12 ya bayyana, shine wanda suke jira limamin su na 12. Dan haka wani dan uwa da ya je kasa can da aka yi shi aiki na jarida can Tehran, babban wannan head, wannan capital din Iran, cai duk wato fadin capital din gaba ɗaya masallacin juma'a da yake a ko gaba ɗaya. Dan haka su kawai da sunan sun bayyana ne musulunci, sunan cewa suna kishi musulunci, amma wannan tukuya ce, ma'ana wani munafirci ne wanda yake nasu a bayyane, amma ba musulunci ba suke ma. To sune anan yace sun fi kowa sharri daga cikin al'umma. Na biyunsu sune Jahamiya. Jahamiya su kuma mabiyan wani shaidani ne, ana kiran shi Al-Jaham ibn Safwan. Al-Jaham ibn Safwan wato shi kuma ya karbi wannan bid'a tashi ta wuhintar da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa. Wanda kasancewar ya faɗa yana cewa Allah bai maida annabi Ibrahim a matsayin madadinsa, bai ma annabi Musa zance, ya kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wasu sifofi da ya siffanta kansa da duk wasu sunaye da ya ambaci kansa da su. Kenan sun wuhintar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun maida shi kwata-kwata babu shi. Wanda shi ma ya karbi wannan bid'a daga hannun wato wani da ake kiran shi Al-Ja'ad ibn Dirham. Shi kuma Al-Ja'ad ibn Dirham ya karbi wannan bid'a tashi daga wani wanda ake kiran shi Aban ibn Sam'an. Shi kuma ya karba daga Dalut, shine an gane ko, shi kuma Dalut shi kuma ya karba ne daga Dabid ibn Al-Asam. Wanda Dabid ibn Al-Asam shine bayahudan da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri. Wanda shi ma wannan Jahamiya tushenta wato wani bai yahudi ne ya kirkira ta. To suka zo suka yada wannan bid'a akan kure ma Ubangiji subhanahu wata'ala sifofinsa da sunayensa. Dan haka waɗannan jama'u guda biyu gaba ɗaya malamai sun tabbatar da kafircinsu. Shi'a wanda ake kiransu Rafida kenan da Jahamiya gaba ɗayansu waɗannan malamai sun tabbatar da cewa kafirai ne. To shine malam yake cewa su ne a sharrun nasi, wato mafi sharrin mutane kenan, mafi sharrin jama'u guda biyu. Shine yace zikiruhu fi khudbatihi qabla mautihi bi khams. Wato labarin da manzon Allah ya bada a cikin gargadinsa da yake kafin mutuwar shi da kwana biyar, shine yace ar-radda ala al-fa'ifataini, akwai maida martani akan jama'u guda biyu allataini, waɗanda kuma a sharru ahadi bid'a, su ne mafi sharrin dukkan wasu 'yan bid'a. Bal akhrajahum ba abu ahadi ilmi, wasu daga cikin malamai sun ma fitar da su, minas sunataini wa saba'ina firqa, kenan anan abin da ya kamata a ce min al-thalathi was-sab'ina firqa daga cikin kashi 73 na waɗanda suke kai dangane zuwa musulunci to su kwata kwata ma ba sa ma ciki wanda a 73 72 gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah ya faɗa shine sai ya ce wa humur rafida sune kenan ƴan shi'a wal jahmiya da jahmiya shine malan sai ya ce wa bi sababin rafida a sababin ƴan shi'a hadafa shirku wato shirka ta faru wa ibadatul qubur wato da bautar kabura a cikin wannan al'umma an gane ko bautar kabura sune suka kirkira shi a cikin wannan al'umma sai yace wa hum awwalu man bana alaiha almasajid sune farkon waɗanda suka gina masallatai akan kabura mas'ala ta 13 ta 12 malam yace ma'budi bihi sallallahu alaihi wa sallam min shiddatin naz'i anan zamu fa'idanci abinda aka jarrabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi na tsananin fitar rai wanda manzon Allah yana rayama rashin lafiya in yana yi to shi linkin abinda muke yi duk wani bala'i da Allah zai dora ma annabi ko manzo to sai an linka masa ba dan komai ba dan ya samu daraja madaukakiya a gun ubangijin shi domin gwalgwadon matsayin da mutum yake samu a ranar kiyama gwalgwadon daukan hakuri akan abinda Allah yake jarraba shi Abdullahi dan Mas'udi ya shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya same shi yana masassara manzon Allah yana ta makirkata sai yake cewa ya rasulullahi amma masassara ta kai matuka da kai manzon Allah ya ce kwarai sai yace ya rasulullahi amma kullun ka muku ake ko annabawan Allah manzon Allah ya ce kwarai yace amma in an linka muku kuma wajen lada linka muku ake manzon Allah ya ce kwarai hakali kamar yanda yake faɗa yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya waɗanda Allah ya fi tsananin jarraba su da bala'i da musiba su ne annabawa manzon Allah ya ce thumma al-amsal fa al-amsal sannan waɗanda suke kusa da su sannan waɗanda suke kusa da su da haka sai yace yubtalar rajulu ala hasbi dini mutum akan jarrabe shi a tura masa musiba gulgudan addinin shi ma'ana gulgudan imanin shi wanda yake da karfin imani in za a dora masa bala'i da musiba to akan tsananta masa mai raunin imani shi ma gulgudan iya raunin imanin shi ake dora masa bala'i da musiba to shi ne anan yace ma buli ya bihi sallallahu alaihi wa sallam wato abinda aka sharrabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi min shiddatin nazi wato na tsananin fitar rai ga yanda manzon Allah yake janyo mayafi ya rufe fuskarsa in abin ya tsananta sai manzon Allah ya jeni kuma kamar yanda yake cikin wata riwaya ko yasa aka kawo masa cike da ruwa aka aje masa manzon Allah yana tsoma hannun shi yana shafawa a goshinsa yana cewa la ilaha illallah yake cewa inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa akwai tsari haka manzon Allah yake faɗa har aka kai lokacin da ran shi ya fita mas'ala ta 13 malan yace ma ukrima bihi min al-kulla abinda aka karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na badadanta matsayin da Allah ya kai annabi Ibrahim na cewa annabi Ibrahim badadinsa ne to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma Allah ya rata ya masa wannan gala shi ma badaki ne na ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yace inna allaha takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila mas'ala ta 14 at-tasrihu bi annaha a'la min al-mahabba wato bayani a bayyane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa ita kulla tahi mahabba ma'ana badadanta tafi soyayya me yasa saboda me yace cai law kuntum muttakhizan minan nasi khalilan sai yace lattakhastu ababakarin khalila inda a ce daga cikin mutane zan riki wani a matsayin badaki na yace wallahi da na riki abubakar shine badaki na kuma tare da cewa an tambaye shi a cikin mazaje gaba ɗaya wa kafi so wa kafi kauna manzon Allah yace abubakar shi na fi so a cikin mata kuma diyar shi ita ce aisha to kaga anan kenan ya ce mana inda a ce akwai wani wanda zai rike shi a matsayin badaki to da ya rike Abubakar a matsayin badadin sa kenan wannan bayani ne a bayyana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kulla badadanta kenan tafi muhabba shine soyayya shine yace at-tasrihu bayani kararrabi annaha cewa ita badadanta a'la min al-mahabba wato tafi soyayya mas'ala ta 15 at-tasrihu bi anna as-siddiqa afdalus sahaba bayani a bayyana cewa Abubakar Allah ya kara masa yadda shine fiyayye daga cikin sahabbai gaba daya a cikin sahabbai yafi kowa gaba daya me yasa domin manzon Allah ya ce inda a ce akwai wani wanda zan rike shi a matsayin badadi yace to da Abubakar shine badadi na ita ko fiyayya ta ina take kasancewa ta hanyar imani da aiki na gari domin shine ake kira da taqwa inna akramakum indallahi atqakum kenan imani da aiki na gari wannan ta hanyar nan kenan bayi junan su suke fifitar juna ba danganta ba inda a ce danganta ce to ina ga Hamza ibnu Abdul Muttalib wanda wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Al Abbas ibnu Abdul Muttalib sannan kuma ga Aliyu Allah ya kara masa yadda wanda dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma gaba ɗayan su manzon Allah ya ce inda a ce akwai wani wanda zan rike shi a matsayin badadi ya ce wallahi da Abubakar shine badadi na ta ina Abubakar ya fifici waɗannan jama'a ya fifice su ne ta hanyar imani da aiki na gari mas'ala ta karshe ta 16 shine malam yace al-isharatu ila khilafatihi nan akwai nuni zuwa khalifanci na Abubakar cewa shi yafi dacewa ya zama to khalifa a farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam cewa nuni domin manzon Allah bai bayyana ba na cewa inna mutuwa ne shine khalifata manzon Allah bai bayyana ba amma ta hanyar nuni hannunka mai sanda manzon Allah ya nuna mana Abubakar shi yafi cancanta ya zama to khalifa lokacin da bashi da lafiya da aka ce ya fito ayi sallah manzon Allah ya ce ku je ku ce Abubakar ya ma jama'a limanci kaga wannan dalili ne wanda yake nuna Abubakar shine fiyayye kuma lokacin da manzon Allah ya yi umarnin cewa dukkan wata kofa wadda aka tullo ta cikin masallaci na manzon Allah ya ce kowa ya tushe kofar sa ya ce amma banda ta Abubakar yace banda ta Abubakar kowa ya tushe kofar sa domin duk wanda yake makwabtaka da masallaci a wannan lokaci daga cikin gidan shi kawai sai ya saru kofa cikin masallaci kofofi suka yawaita kowa ya tullo kofa cikin masallaci manzon Allah sai yake cewa sudu alayya kullu khawqa kowace kofa manzon Allah yace ku tushe ta sai yace amma banda ta Abubakar banda ta Abubakar kaga wannan yana nuna Abubakar shine fiyayye daga cikin jama'a to dan haka anan malam yace nuni ne zuwa khalifancin sa cewa shi yafi cancanta ya zama to khalifa a farko daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yafi kowa daraja yafi kowa matsayi dan manzon Allah yace inda akwai wani wanda zan rike shi a matsayin badadi to da Abubakar shine zan rika a matsayin badadi na dan haka dai a takaice wannan babi yana nuna mana harancin mutum ya zo ya aikata wata ibada a gindin kabari ko ma kabarin wane dan haka wannan yana nuna harancin mutum ya zo gindin kabari ya ce anan zai daga hannu yayi addu'a domin wuri ne wanda yake na samun karbuwar addu'a to wannan haramu ne ko wanda zai zo a gindin kabari yayi sadaka ko wanda zai zo a gindin kabari yayi sallah gaba ɗaya haramun ne kuma hanya ce mai kai mutane zuwa shirka Allah ya kare mu dan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.